of love you shine. Bathe me in light sublime. Flood me with all your glowing heart can give. Moon blue memories bind chains. When will you come again? I wait in darkness just for your light to beam. 'Cause I'm not afraid of the consequence of being in love with you, and I'd rather be alone tonight awaiting your full hue. For though the sun makes bright the day, my world is dark when there's no you. You light my skies and make dark night bright day. Moon blue, your beauty seen by all. The yearning of your call travels the world and then makes home my soul. Moon blue, lift me to starry heights. Bathe me within your light. Solace of mind, my heart for always. 'Cause I'm not afraid of the consequence of being in love with you, and I'd rather be alone tonight awaiting your full hue. For though the sun makes bright the day, my world is dark when there's no you. You light my skies and make dark night bright day. Moon da 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 da